Hukumar lura da yawan jama'a na Majalisar Dinkin Duniya ta ce har da mata kusan 150 da ke fama da matsalar cutar yuyan fitsari a jihohin Najeriya. Wakili a hukumar Majalisar Dinkin Duniya UNFPA wato Dr. Jim Kunye ne ya bayyana manema labarai hakan lokacin da hukumar Majalisar Dinkin Duniya ke shirin yi wa wasu mata da ke fama da wannan matsalar yuyan fitsari aiki a garin Maiduguri.
In developed world, there is nothing like fistula anymore. It has been completely eliminated. But in Nigeria, we have close to 150,000 women who currently are living with fistula.
Dr. Kunye ya ce a kasashen da suka ci gaba babu ma matsalar cutar yuyan fitsari ga mata, duk an riga da an kauda su. Amma a Najeriya ana da kusan mata 150,000 da ke fama da wannan matsalar na yuyan fitsari.
They don't have a smile in their life.
Basu da farin ciki a rayuwarsu, kuma hanya kaɗai da za su samu farin ciki a rayuwarsu shine mai musu wannan aiki.
Fistula is a big problem all over Nigeria and also in Borno because of the health system. We don't have precise statistics by state, but we know that is a big problem because maternal mortality in Borno is high.
Ciwon yuyan fitsari babban matsala ne a duk faɗin Najeriya, musamman ma a jihar Borno. Duk da cewa ba mu da takamaiman ƙididdiga game da wannan matsala a wannan jiha, amma mun san cewa ana samun matsalar mace-mace lokacin haihuwa. Kuma kun san duk inda ake samun matsalar mace-macen haihuwa, dole ne a samu matsalar yuyan fitsari. Za kuma tambayi wata mace da ke fama da matsalar wannan yuyan fitsari game da yadda wannan ciwo ya kama ta, ga dai abin da take cewa.
Daga aiki sai na kwana daga ina ji, sai na samu likita a nan asibiti ma na aiki. Nan asibiti General Hospital din nan. Sai na ga kawai yana jin kafa na ce to ni na ga mata na ce da mu haka ne idan mutum ya aiki ta a wannan ku taba jiya bare dai mu zo asibiti ne kun fani. Sai da na zaka ce mu a GVF ne. So aikin ma bai yi a nan ba sai aka tura ni zuwa Kano. Kano ma an mun so daya RVF na samu sauki. Sannan aka yi fitar ya ban samu sauki ba. Amma dai nan dai na kwance gaskiya.
Banda wata haihuwa da kika samu wannan matsala kina da kamar wasu yaya da kika haifa a baya?
Tun na farkon ne mun sake haihuwa. Don mijin ma ya sake mu ana ina gidan mu.
Shi ya kike ji kamar kina fuskantar wasu tsangwama haka wajen al'umma game da wannan matsala kike fuskanta da Allah.
An nuna mun gasa. Ga ta 100%. Kike ba tuka mun tsangwama ba. Eh dan kwana uku ina nan asibiti. Ina na kuɗa ba wanda ma ya kula ya sai daga baya tukun suka ga abun yayi serious suka sa ni aikin tiyata to ciki din yana saman zuciya yayi suka ce ba zai yi a mun aiki ba wato operation kenan sai aka sa covid aka da yaro garin jiya covid ne aka taba ni aka hada ni a yanzu shi da labarin na ce to bari zo asibiti ko Allah zai taimaka.
Hajiya Kori Habibu ita ce jami'ar sadarwa na hukumar Majalisar Dinkin Duniya yake kira UNFPA a takaice.
A ƙarshen gaskiya ba a taba yin a ce an zo an taru an lura da mata masu yin fitsari ba a nan jihar. Yawanci wato shekaru kamar 4-5 da suka wuce an taba gwada gwamnatin ta dauki nauyin ji sai kuma ta tsaya tana tambayan jama'a su biya kuɗi sai kuma dan mu nuna da cewa da a cikin Najeriya nan shi wannan cuta yana nan wuri da yawa ba nan kadai ba sai muka ce to bari mu zo da kwararru daga kasashen waje mu hada da doktoci da suke cikin jiha Najeriya su zo su taimaka su tallafa dan a yi musu gyara to in son samu ne a ce an gyara 150 din nan amma mu a zaton mu za a samu fiye da 150 a nan jihar Borno. Tsakanin jiya da yau an samu mata kaman kusan 85 da suka zo yanzu suka yi rajista to wannan ma na farin kwana ɗaya kenan.
Kasar Canada da Korea da hukumar Majalisar Dinkin Duniya UNFPA ne dai suka dauki nauyin gudanar da wannan aiki ga waɗannan mata kyauta wanda ake sa ran mata 150 su amfana. Haruna Daudu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.